إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن يبود قديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكوا ميوان دي قدر هدوم محدثات ومو a wannan masallaci na Al-Firdaus dake wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaram a Jamhuriyar Niger a wannan marece na Juma'a daren Subdu 18 ga watan Sha'ban bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 6 ga watan 2 2026 miladiya kamar da aka sani muna gabatar da karatu ne tsakanin magariba da isha'i a daidai wannan lokaci na ranar juma'a to amma wannan sati kamar yadda muka yi bayani sati da gabata duba da fuskantowar wata mai daraja wata mai albarka na ramadan yau insha Allah za mu yi bayani akan kaifa nastaqbilu shahr ramadan ya kamata mu tarbiyatar ramadan kuma ake yi lemuwa di ramadan ya za mu tarbe shi ya ake tarba watan ramadan insha Allah kenan zamu zanu wasu hanyoyi wanda zamu bi wanda cikin ikon Allah idan muka tarbi watan ramadan to zamu samu dacewa insha Allah gabobin da zamu tattauna domin fuskantar wata wannan wata mai albarka wata na ramadan wanda Allah subhanahu wataala yake lillimka lada yayin da aka yi ayyukan alkhairi a ciki kuma Allah sanya shi lokaci ne wanda bayan Allah na gari suke rige-rige wajen aikata ayyuka na gari domin neman yarda Allah subhanahu wataala da haka ya dace ga kowane musulmi ya san ya ne ne kamata ya fuskanci wannan wata mai albarka da farko ana so mutum ya zamanto yana roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah subhanahu wataala ya riskar da shi wannan wata mai albarka kamar da aka rawaito ruwaya daga Anas dan Malik wanda Imam Tabarani ya rawaito wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yad'u bi bulugi Ramadan ya kasance yana roƙon Allah subhanahu wataala ya riskar da shi wata Ramadan fa kana idza dakhala Rajab Manzo Allah ya kasance idan ya shiga wata Rajab yana cewa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban ya Allah ka sanya mana albarka a cikin watan Rajab da Sha'ban wa balligana ramadan kuma ya Allah ka riskar da mu watan ramadan wannan ruwa Imam Tabarani ya rawaito ta duk da Malam Albani ya raunana wannan hadisi kenan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma abin da ya inganta wannan addu'a magabata ne aka rawaito suna yi amma kenan isnadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bata inganta ba amma ya inganta daga magabata sahabbai da tabi'ai sun kasance suna yin wannan addu'a kenan mutum ko zai jingina ne jingina ta zuwa ga magabata amma ba zuwa ga manzo Allah ba saboda isnadin bai inganta ba kenan sun kasance suna roƙon Allah sanya musu albarka a cikin watan Rajab da Sha'ban kuma suna cewa Allah ya riskar da su watan Ramadan kuma kamar yadda aka rawaito daga wani magabaci Mu'alla bin Fadl yake cewa kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan shi wannan magabaci tabi'i ne yace bayan Allah nagari ma'ana sahabban manzon Allah da tabi'ai sun kasance suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya riskar da su wata Ramadan suna yin wata shida kafin Ramadan ma'ana kafin Ramadan da wata shida suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya riskar da su wata Ramadan kene zaka ce kafin Ramadan da wata shida kenan tun daga watan Rabiul Awwal tun daga lisai kafin Ramadan da wata shida Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumada al-Ula Jumada al-Akhira Rajab Sha'ban daga wata shida kun Ramadan to tun a Rabiul Awwal suke roƙon Allah Allah ya riskar da su wata Ramadan me yasa saboda irin alkhairai da fololi da ni'ima da Allah ya tana da cikin wata to kai yanzu ka tambaye kanka yanzu an shigo Sha'ban ka taba roƙon Allah mai kai ka su ka ji magabata na gari tun kafin Ramadan da wata shida suke roƙon Allah kai su wata Ramadan saboda sabon saboda sani irin falala da ganima da rahama da jin kai da Allah ya tana da cikin wata wata shida suke suna roƙon Allah akan Allah ya riskar da su wata Ramadan to ba iya nan ba kuma yace wayad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum to yanzu bayan Allah ya riskar da su wata Ramadan din kuma to bayan Ramadan ya shude ya huce kuma yace ta roƙon Allah Allah ya karba musu ibadun da suke a watan Ramadan shi ma wata shida mana kenan Shawwal Zulqa'ida Zulhijja Muharram Safar wata shida suke suna roƙon Allah ibadun da suke a watan Ramadan Allah ya karba musu kaje da magabata suke wata shida suna roƙon Allah ya riskar da su wata Ramadan bayan Ramadan kuma wata shida suke suna roƙon Allah ibadu da aka yi a cikin wata Ramadan Allah ya karba to mu haka muke yanzu wani har yanzu ma bai fara roƙon Allah ya riskar da shi wata Ramadan ba saboda baka da tabbas yanzu akwai wanda a raddaren da za a ga watan mawa a raddaren zai mutu wani zai za a yi sanarwar ganin wata da shi zai kwana ma da niyyar azumi amma Allah ya washe gari kafin asuba Allah ya dauke shi kaga kenan abin da yasa ake so ka roki Allah saboda mi ko da Allah bai riskar da kai ba saboda Allah ya ga kai niyya to Allah zai baka ladan niyya tun yanzu in ka fara yin niyya kenan haka duk wanda bai fara ba ma tun yanzu kai niyya a zuciyarka akan duk in kai sallah kace Allahumma balligna Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan kenan yana daga cikin abubuwan da mutum zai tarbi wata Ramadan tun kafin wata Ramadan din ma ka ringa roƙon Allah subhanahu wataala ya kai ka wata Ramadan wannan magana Ibn Rajab Alhambali ne kawo ta a cikin littafin shi Lataiful Ma'arif shafi na 148 kina yayi bayani akan yadda magabata suke kafin shigowar wata Ramadan abu na biyu kina bayan addu'a akan Allah riska da kai wata Ramadan shine at-taubatun nasuha as-sadiqa kafin mutun ya shiga wata Ramadan ana so ya yi tuba ta gaskiya ya roki Allah gafara zunubansa kuma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala tuba ta gaskiya saboda ana so mumini ya zamanto yana neman gafara Allah subhanahu wataala musamman kafin shiga ibada mai muhimmanci me yasa mafi yawancin mu zaka ga muna kasala wajen aikata ayyukan alkhairi a watan Ramadan yanzu zaka ga watan Ramadan zai kama yana ji ana sallar farilla ba zai je yi ba yana shi yana shi kabacci ko na kallakalle sallar ashan mutum bai iya zuwa yi karatun Qur'ani ba ka iya yi duk mai janyo zunubai ne saboda idan mutum zunubi ya mai katutu ka tsunduma ka dulmiya a cikin zunubi to sai Allah haramta ma aikata alkhairi to kaga tun yanzu mutum ya tuba zuwa ga Allah akan laifuffuka da kurakurai da yake domin mai Allah taimake ka in wata Ramadan ya shiga Allah ma dace daga munkatar wajen yin samun damar yin ayyukan alkhairi saboda akwai wanda Ramadan din zai shiga daga ga kuma ba abin da ya tafuka wani ma ƙara lalata ma yake yanzu a wajen Ramadan zaka yana kokarin zuwa sallah ko to amma yanzu Ramadan din ma ya shiga kaga yana sama da sakaki da yin sallah kenan shi yasa ake so mutum ya tuba me yasa hatta ai mai alheri yana cewa tuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhada alayhi ana so baligi mai hankali namiji ko mace ya tuba zuwa ga Allah tun kafin Allah ya fushi da shi saboda idan kana aikata zunubi in baka tuba ba to Allah subhanahu wataala zai yi fushi da kai idan Allah ya fushi da kai zai janye duk wata nasara da dace na ayyukan alheri a tattare da kai ma'ana kaga ayyukan alheri baka iya su sai kuma ayyukan shari to da haka shi yasa ake so mutum ya tuba zuwa ga Allah daga dukkan zunuban shi me yasa to kuma Allah subhanahu wataala ya maka dace daga munkatar wajen yin ayyukan alheri a cikin watan Ramadan ita kuma tuba mu sani tana da sharuɗa ma'ana an aka ce mutum ya tuba zuwa ga Allah to in kana so ka tuba zuwa ga Allah Allah ya amshi tuba taka to tana da sharuɗa na farko an yi qul anil ma'siyati kenan mutum ya bar wannan laifi shine an yi turukal ma'siya ma'ana mutum ya bar laifi kada ka ce a yanzu mu laifuffukan da muke yi bari mu bari sai gab da Ramadan ko daren Ramadan baka da garanti baka da tabbas me yasa ake so mutun ya rawa da tuba? Akwai wanda zaka ji yace shi yayin zuwa sati daya ko gobe ko jibi ko gata zai tuba, a so ake ka gaggauta tuba saboda mi rayuwarka ba hannunka take ba, tayu kana cewa zaka tuba kuma kafin ka tuba sai mutuwa ta shiga tsakaninka da tuba. To kenan ana so mutun ya bar laifi, ma'ana daga lokacin da kaji an ce abu babu kyau kuma kana yi, to dan taki ana so ka dau azuma ka hace wannan abu, kaga ce a yanzu misali a kaddara a ce mutun ya jiwa azi shan taba babu kyau, shi kuma ya siya kwali guda ya sha guda ɗaya rago ya ce to yanzu zamu tuba amma ya mun ita shanye ta duka kai malai suka ce ko a bakin ka take kaji an ce babu, to kaga ce ka'ida zuke wannan karan guda ɗaya kawai daga nan ka tsaida saboda ta yi kafin ka ida zuke mutuwa tana ya dauke ka. Kenan dai an yi kule anil masiya, ma'ana mutun ya bar wannan laifi. Wasani an yandama ala fi'liha, ana so mutun ya yi nadama akan aikata wannan laifi, shine wannan nadamu ala mafata da mai alade ce mutun ya yi nadama. Nadama shine mutun ya regrete, ma'ana ka ji takaici da damuwa a ranka me yasa ma ka aikata wannan laifi, wani zaka ga ya aikata laifi amma bai jin takaici da damuwa, kuma daga cikin inda zaka ga kai nadama akan abu ka ji abin ya dame ka wannan laifin da ka aikata, ka ji abin yana damun ka, in ka tuno shi ma ka ji tsanar kanka ma ka ce ma dama ma kai kamar ma ba a yi ka ba ma, dan me yasa zaka aikata wannan laifin? Amma yana daga cikin abin da yake lalata nadama. Malamai su da ce mutum ya ba sa yin laifi, in ya zo cikin mutane ya ringa cewa to ai mu lokacin da muna kaza, ma'ana da zaka ga wani ya aikata irin abin da kai ka hasa yi, in ka ganshi yana aikata ai wannan kai ba kai ba komai ba, mu a lokacin mu abin da muke ko kwa mu baka kama ba, to kaga kai ba kai nadama ba, in kai nadama ma ba za ka ringa tuno da laifin da kai ba ko ka ringa ba da labari akan laifin da kai. Kina da so mutum ya nadama. Na uku an yi azima Allah ya uda ilaiha abadan, mutum ya dau azama da kuduri da niyya a zuciyar shi cewa ba zai koma aikata wannan laifi ba, saboda wani zaka ga ya bar laifi ne anna tandan ne ta yi wani abu ne ya gitto wanda ya hana shi ko wani abu ya ce ya bar laifi amma a zuciyar shi yana da niyya koma, to kai ma irin wannan Allah bai amsa tuban mutum, so ake a cikin har zuciyarka in ka ce ka hasa laifi ka hasa, to irin wannan ne Allah zai taimake ka ka hasa. Akwai mutane zaka ga suna kawo jajancewa yayi ya hasa laifi ya gaza yi, daga ya hasa kuma ya koma, to ka binci kanka lokacin da ka hasa barin kai ni a zuciyarka da gaske cewa zaka bar laifi kwata kwata ko kuma na dan lokaci ne temporary na dan lokaci ne ka bari, to kaga in na dan lokaci ne ko kana da kudirin zaka sake komawa, to kaga wannan Allah ba zai ma ba dace da yin tuba ta gaskiya ba. Fa in fuqid ahadu salasa lam tasiha tawbatu, idan aka rasa ɗaya daga cikin uku nan baka hasa tuba ba, baka yi nadama ba, baka dau niyya ba akan zaka bar wannan laifin kwata kwata, to tubar ka ba ta yi ba. Wannan Imam an-Nawawi ya kawo wannan magana a cikin Riyadus Salihin na babu tauba, wannan malamai sun yi ijma'i akan cewa duk mutum yana so tuba ya cika wannan sharuɗa guda uku, idan ya zamanto laifi ne tsakaninka da Allah. Wa in kana til ma'asiyatu tata'allaqu bi adamiyyin, idan ya zamanto kuma laifin naka ya shahi haƙƙin mutum ne, to wannan sharuɗa guda uku ka cika su, kuma da sharuɗi na hudu shine mi, in dukiya ce ka ci ta mutum to ka maida masa, saboda ko da ka ci dukiyar mutum baka ce to Allah na tuba na yi nadama kuma zan ƙara ci ba, kuma shikenan ta wuce, a akwai haƙƙin ɗan adam ya ka maida masa. In zagin shi kai ko cin mutuncin shi kai, ba inda ka zage shi sai ka je ka yi bishi, in cin mutuncin shi kai ko ƙarya ka mushi sai ka ƙarya ta kanka, ka yi da cewa ne ne sai ka zato wala ni ne ƙarya abin da nauɗi ba ka bane akan shi, musamman a waje ne ka je ka ɓata shi, to sai ka je ka warware wannan abin da kai, kuma ka neme shi gafara da afuwa, saboda in ba haka ba ranar tashin kiyama sai Allah ya bi mishi haƙi akan wannan ɓata shin da kai ko gulmar shi da kai ko kuma duk wani abu da zaka mai na cin mutunci da sauransu. Don haka in abu ne ya shafi haƙƙin ɗan adam, in dukiya ce ka maida mai ko ka nemi yafiya a wajensa, in kuma shiga mutuncin mutum ne to shi kuma wanda ka je ka neme shi yafiya akan wannan. Kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana umarni a cikin alqur'ani akan cewa mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, misali a cikin suratul nur aya ta 31 Allah yana cewa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ya kuma munai, la'allakum tuflihuna, domin ku samu rabauta duniya da lahira, ma'ana tuba zuwa ga Allah zai sababa maka samu rabauta duniya da lahira, amma baka tuba ba to akasin haka ne ba za ka samu rabauta ba duniya da lahira. Kun gane Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna, kuma ka wani je an ce ana cewa tuba ya ce shi ba mai laifi bane, duk wani mutum mai laifi ne, manzo Allah ce dukkan ɗan adam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, babu mutumin da bai kuskure, indai kai ba annabi bane ba to dole zaka yi kuskure. Shi yasa hadisi al-Qudsi yana cikin 40 hadisi, hadisi na 24 hadisin Abi Dharr al-Ghifari, Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku bayina innakum tukhti'una bil-layl wan-nahar, lalle ku kuna yin laifi dare da rana, amma wa ana ghafiru dhunuba jami'a, kuma lalle ni ne mai gafarta zanubai ga baki ɗayan su, fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum zan gafarta muku. Haka kuma a wani waje Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, ya ku waɗanda suka yi imani, kaga masu imani ake kirawa, tubu ila Allahi, ku tuba zuwa ga Allah, ma'ana dai na kaji Allah ya ce a tuba, ma'ana a bar laifi, a yi nadama, a ɗauri niyya ba za a sake koma ba, kuma a nemi gafara Allah akan wannan. To Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah, taubatan nasuha, tuba ta gaskiya, ma'ana akwai wanda ba sa tuba gaskiya, to kaga Allah ya ce taubatan nasuha, ai nasuha bi ma'ana as-sadiqa, Umar bin Khattab Allah ƙara masa yarda yace at-taubatun nasuha, tuba ta gaskiya, yace da tuba ta gaskiya, yace an ya tuba min az-zambi, shine mutun ya tuba daga zunubi ya bar laifi, summa la ya'udu ilayhi, sannan ba zai sake koma wannan laifin ba, kama la ya'udu al-labana fi dar'i, kama yadda nono idan aka tatso shi daga hantsar saniya ana iya maida shi, ka taba gani inda aka tatso nono daga hantsar saniya kuma aka maida shi yana yiwa, yace to tuba ta gaskiya ka bar laifi kwata kwata, kaka sake koma zuwa gare shi, kama yadda aka tatso nono daga hantsar saniya ba iya maida shi. Kuma a hadisi, wannan ayata cikin suratul tahrim aya ta 8, a hadisi ya tabbata daga Abi Hurairah Allah ƙara masa yarda, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, naji manzon Allah tsira da munci Allah tabbata a gare shi yana cewa wallahi, manzon Allah ya da rantsuwa da Allah cewa wallahi ina rantsuwa da Allah, inni la astaghfirullah, lalle ni ina neman gafara Allah, wa atubu ilayhi, kuma ina tuba zuwa gare shi, fil yawmi, ayini aksara min 70 marra, sama da su 70, ana a kullum manzo Allah yana cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi, sama da su 70 kullum, alhali wa kad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara, alhali Allah ya yafe masa, ya gafarta masa duk abin da yake na laifi wanda ya shuke da wanda zai zo ma a gaba, duk da manzo Allah bai laifi, amma kaga Allah ya ce laifin da kai wanda ya wuce an yafe ma, da wanda ma za ka yi anan gaba ma duk an yafe ma, amma duk da haka manzo Allah yana neman gafara Allah, ayini sama da su 100. A wani hadisi na Al-Aghr bin Yasar Al-Muzani, yadda Allah tabbata gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da munci Allah tabbata gare shi yana cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, tubu ila Allah, ku tuba zuwa ga Allah, wastaghfiruhu, kuma ku nemi gafararsa, yace fa inni atubu bil yawmi 100 marra, domin ni ina tuba zuwa ga Allah ayini so 100, ana addini manzo Allah yana tuba zuwa ga Allah so 100, shi yasa yazo a cikin littafin Muslim a cikin azkarus sabah wal masa, shine mutun zai istighfari so 100 astaghfirullah wa tubu ilayhi, saboda ya tabbata kamar yadda yazo a wannan hadisi na Muslim, manzo Allah yana neman gafara Allah a kullun so 100, idan Allah idan manzo Allah da Allah ya gafarta masa, kuma ba laifi yake ba, yana neman gafara Allah so 100, to ina ni ina kai, kuma ya hakan ne dai ya koya mana, dan mu zamanto kullun muna neman gafara Allah, kenan ka zamanto kullun kana astaghfirullah wa tubu ilayhi fis safa wa fil masa, bayan sallar asuba da bayan asar astaghfirullah wa tubu ilayhi astaghfirullah wa tubu ilayhi, kago ne yana nuna mana mi muhimmancin tuba zuwa ga Allah. Haka a wani hadisi na Anas dan Malik da Abu Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lallahu ashaddu farhan bi tawbati ahadikum min ahadikum min dallatihi iza wajadaha, rawahu Bukhari wa Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle Allah yana farin ciki, yana tsananin farin ciki da tubar ɗayan ku, lallahu ashaddu farhan bi tawbati ahadikum, yayin da bawa ya tuba daga laifi ya koma zuwa ga Allah ya nemi yafi Allah, to Allah yana farin ciki, yana tsananin farin ciki, kai manzo Allah ka manta mana farin cikin da Allah yake, Allah subhanahu wataala yake ce sama da farin cikin da ɗayan ku yake yi, min dallati iza wajada, yayin da abun sa ya bace ya same shi, yanzu mutun ne yadda abu kudi ne ka yadda ko wani abu mai daraja sallah ce ko wani abu, za ka shiga damuwa ko wani abu, yanzu ka samu ba kana murna ba kana jin daɗi ba, yayin da mutum ya yi addu'a in ya samu wannan abu, ai yana farin ciki ko, to sai manzo Allah ya ce Allah yana farin ciki yayin da ɗayanku ya tuba ya koma zuwa gare shi, sama da farin cikin da ɗayanku yake yayin da yadda abu ya samu. Kuma wannan hadisin hadisi ne mai tsayi, manzo Allah ya bada labari, wani bawan Allah ne yana tafiya a cikin sahara, a saman raƙumansa, guzurinsa da amincinsa da komi, kawai yana cikin tayi a cikin sahara, ya samu wani ɗan ice, ya ce bari ɗan yada zango a ƙarƙashin icen ne ya huta, ya yi kwanta ya bacci, kawai da ya farka ya ga wannan raƙumin ya bacci, babu raƙumin babu guzurin shi, kuma guzurin shi na saman raƙumin, ya tashi ya je ya hanga gabas, yamma, kudu, arewa, bai gaba wannan raƙumin, kawai ya ce bari ya dawo ya kwanta a ƙarƙashin wani inuwa, in mutuwa ta da suke shi mutanen, aka ce yana cikin wannan hali bacci ya sake ɗauke shi, da ya sake farka kawai ga wannan raƙumin a kusa da shi, ya dawo da guzurinsa da komi kawai da ya tashi yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ala min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki saboda ya dibe yayi desperation ya dibe kauna da tsammani kawai shi yanzu jira yake mutuwa ta zo ta riske shi kawai yana farka sai ga wannan raƙumin ya dawo kawai da ya tashi saboda tsananin farin ciki yace Allahumma ya Allah anta abdi kai ne bawana wa ana rabbuka nina ubangijinka mazala ce kala min shiddatil fari ya wada kare saboda tsananin farin ciki ma'ana a gigice ki ya dibe tsammani ne kawai da ya tashi yace ya Allah ni kai ne bawana nina ubangijinka mazala ce kala min shiddatil fari saboda tsananin farin ciki da yake saboda ya dibe kauna da tsammani kuma yaga abin ya dawo to kaga irin wannan farin ciki da mutake mazala ce to Allah ya yi farin ciki sama da yadda ɗayan ku zai farin ciki yayin da abin sai bace ya dawo masa ma'ana Allah yana farin ciki yayin da ka tuba zuwa gare shi mudi ba muka yan uwa ba saboda rahmar Allah laihi ka masa ka saba masa ya hana abun kai kuma kace ya Allah na tuba ba zan ƙara ba nayi nadama to Allah zai yafe ma kuma zai soka shi yasa a wani waje Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin lalle Allah yana son masu bayi masu tuba zuwa gare shi Allah yana son su idan suka tuba zuwa gare shi haka ya zo a cikin hadisin Abdullah ibn Qais shine Abi Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahari lalle Allah mai girma da daukaka yana shimfida hannunsa da dare domin ya amshi tuba waɗanda suka munana aikin su da yini wa yabsutu yadahu bin-nahari kuma Allah yana shimfida hannunsa a yini liyatuba musi'un layli domin ya karbi tuba waɗanda suka munana aiki da daddare hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha hasirana ta kullu daga mi mafadarta ma'ana Allah a kullun yana shimfida hannunsa domin ya karbi tuba waɗanda suka munana aiki jiya da dare idan suka tuba da rana haka yana shimfida hannunsa da rana domin ya karbi tuba waɗanda suka munana aiki da daddare manzo Allah ce Allah ba zai gushe yana haka ba har sai rana ta huto daga mafadar ta yamma saboda daga rana ta bullo daga yamma to an rage tuba idan kaga wannan ana manami ana kwadaitar da mu ne akan mu gaggauta tuba zuwa ga Allah saboda akwai wata rana za a wayi gari da sai kawai ana farkawa ana sa rana ta huto daga gabas kawai aga ta huto daga yamma daga wannan abin ya faru sai mutane gari sun ce Allah mun imani wanda ba su yi ba kafirai kenan shi kuma wanda musulmi ne amma yana aikata aikin masha yana saban Allah ya ce Allah na tuba to Allah ya ce a lokacin ba amsa tuba daga rana ta huto daga yamma to kaga ana so gagawa da tuba saboda baka sani ba ta yi gobe ma ba a sani wata kila rana idan ta bullo muna sare maganta daga basu maganta ta huto daga yamma kuma daga cikin alamomin tashi alƙiyama da manzo Allah ba da labari cewa wata rana za a wayi gari kwatsam da sai ko a ga rana ta huto daga yamma ba daga basu wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kuma a hadisin Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribi ya taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta bullo daga yamma to Allah zai amshi tubar sa shine inda Allah yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira wannan a cikin suratul an'am ayat 158 Allah yake cewa radda wani sashi na alamomin tashi alkiyama zai zo ma'ana shine manzo Allah ya fassara da tulu'i shamsi min maghribiha to Allah ya ce la yanfa'u nafsan imanuha randa bat taba imani ba a ranar in tace ta imani ba zai amfane ta ma'ana idan kafire ce Allah na musulunta to wannan ba zai amfane shi ba Allah ya ce lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira ko kuma wanda yake musulmi ne amma bai taba amfana ma kanshi ba wani aikin alheri ba shi ma yace Allah na tuba Allah ba zai amsa ba kuma haka manzo Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatil abdi ma lam yugargir Allah yana amsa tubar ɗayan ku matakar bai zo gargara ba ma'ana bai ga mutuwa ba ra'ayi la'aini gashi ga mutuwa ana abin da yake inda algargaratu shine husulur ruh alhulqum shine rai ya zo ma mutum makoshi saboda manzo Allah ya bada labari aka zo za a zare ran mutum daga kawa ake fara daga kan yatsu za a ringa jayira to duk inda rai ya huce gabata mutu bata ƙara bushi haka za a ringa jan ranka tun daga kawa har sai ya zo makoshi to manzo Allah ya ce idan ka ga malaikan mutuwa kace Allah ka tuba Allah bai amsa wannan tuba wannan hadisi a cikin Tirmidhi kuma ya tabbata a cikin aya ne a cikin suratul nisa'i aya ta 18 ni Allah ya ce walaysat at-taubatu Allah ya ce ba tuba bace karbabbiya a wajen Allah ba gawa lillazina ya'maluna sayyi'ati ga wanda suke munana aiki hatta iza hadara ahaduhumul maut har sai da mutuwa ta zo ma ɗayan su kala sai ya ce inni tubtu al'ana na tuba a yanzu kaga Allah ya ce ba tuba bace karbabbiya mutum bai tuba ba yana aikata laifi har sai da ya ga mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo masa ya ce inni tubtu al'ana lalle ni na tuba a yanzu Allah ya ce walallazina yamutuna hum kuffar haka wa'inda suka mutu suna kafirai su ma ba amsa tuban su Allah ya ce to duka wa'innan jama'a biyu da musulman da bai tuba ba har sai da mutuwa ta zo masa da kafirin da ya mutu akan kafirci ulaika atadna lahum azaban alima irin wa'annan Allah ce mun tana da masa azaba mai radadi daga yan wake na wa'annan nasoshi duka suna nuna mana mai muhimmancin tuba daga kaga a yanzu nan ka ringa astaghfirullah wa tubi ilai Allah na tuba ka gafarta min dalle fufukan da nayi wanda na sani da wanda ban sani ba da wanda nayi a fili a bainal jama'a da wanda nayi a boye da laifuka kanana da manya kace Allah na tuba tashi tsakar dare kai sallah kace Allah duk laifukan da nayi da kurakuran da nayi Allah ka gafarta mu saboda zunubi bala'i ne in kana aikata laifi yana toshe ma hanyoyin alkhairi diya manzo Allah ya ce Allah yana hana ma bawa alkhairi saboda zunubin da kake ma'ana Allah zai kaddara ma wani alkhairi amma sai kaga ka ga da samu saboda me kana aikata sabo to tai Allah zai baka alkhairi kai kana saba masa falala da arziki da alkhairi a hannun Allah yake to kai Allah ya ce kar ayi abukai to kuma tai Allah zai baka malume suke buga misali ko kai ne yanzu a gidanku babanku ya sanya doka da ka'ida a gida ya ce to kar ayi kaza kar ayi kaza duk abin da babanku ya ce kar ayi kai kuma kana aikatawa ko babanku ya ce ayi kaza ayi kaza su ma baka yi kuma yanzu Allah zaka zo kana bukata kace baba da Allah yana so a siya min kaza ko a bani kaza kai ma ka san bayan baba tunda abin da yake so ayi baka yi haka Allah subhanahu wataala in kana so Allah ya bude ma hanyoyin samu da alkhairi da arziki to ka ringa ban Allah kana nisanta sabon shi don haka ƴan uwa mu zaman to masu tuba zuwa ga Allah kenan ku ake ta tuba kafin ya shigo Ramadan saboda kanka shigo ta Ramadan da laifuka akan ka ya Allah ya toshe ma kofofin alkhairi da kofofin aikata ayyukan alkhairi wannan shine abu na biyu da zamu tarbota Ramadan da shi abu na uku birrul walidaini biyayya uwaye mana ya zaman to kana kyautata ma iyayenka to me yasa aka biyayya uwaye saboda saba ma iyaye sababi ne na Allah bai amsa ibadan mutum kaga wani mutane dai ba san wannan ba mana duk wanda yake saba ma iyayensa duk wanda yake kuntata ma iyayensa duk wanda bai bin umarnin iyayensa abinda suka ce ayi yayi abinda suka hane shi ya haru matukar abinda suka saka kai ba saban Allah bane ba ko kuma abinda suka hane ka ba abinda Allah ya umarni bane ba saboda manzo Allah ya bada kaida ya ce la ta'ata li makhluqin bima sayati al khaliq ba ayin biyayya ga abin halitta cikin saba ma mahalici to matakar uwayenka ba saban Allah bane suka umarce ka da shi ba ko suka hana ka abinda Allah ya wajabta ba to idan ka kibin wannan abun to Allah subhanahu wataala bai amsa ibadarka yanzu haka zaka akwai mutane da yawa babu jituwa babu fahimtar juna babu kyautatawa tsakanin su da iyayensu uwayensu suna fushi da su ba sa bin magana iyayensu duk abinda iyayensu suke so su yi ba sa yi abinda kuma ba sa so shi suke yi to zamu ji hadisi ya tabbata daga Abi Umamata Sudai bin Ajlan radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa salasatun mutane guda uku la yaqbalu Allahu lahum sarfan wala adlan mutane guda uku Allah baya amsa musu sarfan abinda yake inda sarfan anan shine annafila wala adlan shine alfarida kamar yadda yazo a cikin littafin an-nihayatu fi garibil hadis na ibn al-asir littafi ne na sharhin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mujalladi na uku shafi na 24 yace abinda yake ni da as-sarf shine sarfan ma'ana Allah ba zai amsa musu sarfan ba ma'ana duk wani aiki na nafila da zasu sallah nafila ce azumin nafila ne sadaka ce duk wani abu da ka sani na nafila wanda Allah bai wajabta ma ba nafila ne in ga zaka samu lada Allah bai amsa masa bai amsa musu wa'annan mutane guda uku wala adlan haka duk wani abu na farilla in suka yi kaga rawatar Ramadan zai kama ko farilla ne to in kai Allah ba zai amsa ma ba sallolin farilla in kai guda biyar Allah ba zai amsa ma ba aikin haji in kai Allah bai amsa ma ba zumunci duk wani abu da zaka yi na farilla da Allah ya dora ma Allah bai amsa ba ma'ana da aikin farilla da nafila duka Allah bai amsa musu wa'annan mutane guda uku kaga wannan yana da kyau kowa ya ji su kai kana cikin su ko ina cikin su mazala ce mutane guda uku Allah bai amsa musu aikin nafila ko na farilla to wasu mutane ne na farko mazala ce aqun shine wanda yake bijire ma iyayensa wanda yake saba ma iyayensa wanda yake munana ma iyayensa wanda yake cutar da iyayensa malai suka ce al'uqu shine mi da hanya da zaka cutar da iyayenka ko ta magana ko ta aiki ta magana ka wadi musu magana da bata dace ba yanzu zaka ga wani wa yana daga cikin uququl walidaini ka ringa musu da iyayenka babanka yana hadi kana hadi mamaka tana hadi tana hadi kana hadi wannan yana cikin aq bijire ma iyaye saba ma iyaye saboda mi Allah ya ce wala taqul lahum uff uffin baka wadi shi yasa ko uwa yanga suna ma fada kai ko su ne akan kuskure kai akan daidai to baka jaya da su shiru zaka yi ko ka gyale ba a sa insa da iyaye to yanzu zaka mutane ne zaka suna sa insa da uwayensu musamman uwaye mata saboda yana ganin mammashi ce dama mafi yawanci uwaye mazaje zaman su sun fi tsauri an fi jin tsoron su wanda zaka uwar shi tana hadi yana hadi wani zaka ga hasu yake ma uwar shi wani har wadda zai ringa ma uwar shi kai wani hakkyara da hantara ko kuma da tsawa yake ma uwar shi to duka kashi gana Allah ya amsa sallaka ko ta farilla ko ta nafila ma'ana wanda yake cutar wa iyayensa ko ta baki ko ta aiki shine ne su hana ka yin abu kai mamma ka tace wannan abokin banna son ƙara ganinka da shi amma kawai ka je ka kiwaya fada kaza banna son ƙara ganinka kawawanci banna son ƙara ganinki da ita tarbiyyar ki da ta taba dai bace ba to ta daga sha'aninta amma kina tare da ita ana iyayenka su hana ka abu kai ko su sa ka yin abu kuma ka ki ka ringa cutar da su ko kuma ka ringa jawo musu zagi da magana ka bugi wancan aka karanka to ta hanyar da zaka cutar da uwayenka su ringa damuwa saboda kai haka sanya musu tension da ciwon zuciya to ka shiga uka lalata duk ibada da zaka yi ta nafila ko ta farilla Allah ba zai amsa ba to shi yasa kaga meye muhimmancin ya zaman to akwai kyakkyawan mu'amala tsakaninka da iyayenka kafin marawa da ne shiga saboda kaji manzo Allah ya ce in dai ka zaman to kana bijire ma iyayenka ko kana saba musu ko kana kuntata musu a rayuwa to Allah bai amsa aikin ka kenan ka shiga ramadan a zero zaka yi Allah bai amsa ba saboda manzo Allah ya ce ko aikin nafila ko farilla kai Allah bai amsa kuma uwaye ba kan wasa bane ba Allah subhanahu wataala a Qur'ani ya nannaga mana akan mu kyautata mu iyaye misali a cikin suratul baqara Allah ya ce wa iz akhazna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana kaga mi Allah ya ce banu isra'ila Allah ya dauki alƙawari da su akan mi kasubuta ma kowa sai Allah kuma ya ce wa bil walidaini ihsana yace uwaye biyu mahaifiya da mahaifi a kyautata musu wannan kaga a cikin suratul baqara aya ta 83 haka cikin sotin nisa'i Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a yace wa bil walidaini ihsana kubuta ma Allah kada ku hada butar shi da komi kuma yace wa bil walidaini ihsana uwaye biyu Allah ya ce aka tata musu haka nan a cikin suratul an'am aya ta 151 Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'a yace wa bil walidaini ihsana qul kace musu kuzo ta'alu kuzo zan karanta muku abinda Allah ya haramta akan ku Allah tushriku bi shay'a kada ku sake fada bautar Allah da wani ce kuma bil walidaini ihsana iyaye biyu a kyautata musu haka nan a cikin suratul isra'i aya ta 23 Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Allah ya hukunta cewa kada abota mu kowa sai shi kadai yace kuma uwaye biyu a kyautata musu haka nan a cikin suratul aqaf Allah ya ce wa sainal insana walidai ihsana Allah ya wasici ga dan adam ga mutum akan mi ya kyautata ma iyayensa guda biyu kuma a wani Allah ya ce anishkuru li wal walidayka ilayya mustaq ka gode mini maka gode ma mahaifinka ka gode mini ni Allah a matsayin ni na halice ka na maka ni'imomi haka uwayenka ka gode musu saboda uwayenka sun yi ta fama da kai da daukar dawainiyarka tun kana ciki ake daukar dawainiyarka mahaifiyarka ta dauke ka wata 9 a cikin ta ci da kyal sha da kyal duk wani abu bai dadi zai koma mara dadi a wajenta ka sauya mata naciyar ma'ana dabi'arta abu mai dadi ya koma mara dadi a wajenta mai dadi ya koma mara dadi yanzu wata tana da cikiwa turare wannan abin da ake son shi mai ganshi zaka ga ita ya koma abu ne wanda fatta san shi amma Allah zaka ga tana ciki saboda bala'in ta dauke ka a ciki in ta shiga ban daki zarnin ban daki yake burge ta saboda bala'in tana cikin ta kwanciya da kyal zama da kyal tsuguni da kyal kullum ba lahiya haka za ta yi wata 9 tare da kai a cikinta kuma ta zo haihuwa shi ma da gilshe sai Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyarka ta dauke ka a cikinta a halin ki ana cikin damuwa da ki kuma wada'atu kurhan kuma a zo haihuwa ka shi ma a halin ki ma'ana bahaushe na cewa idan mace ta zo haihuwa kawai ɗaya a duniya kawai ɗaya a lahira babu tabbas za ta rayu to a zo haihuwa shi ma ga zafin haihuwa da wahala kuma Allah ya ce wa hamlu wa fisalu 30 shahara kaga daukan cikin ka da renanka sai ta yi wata 30 a zo a haife ka reno ka zo duniya kullun tana yawon zuwa likita awo baka da lafiya dauke ka ka hana ta bacci da dare ta tashi ta goya ka tana ba ibin kowa da dare yana bacci kare biyu uku ka hana ta bacci an baka da lafiya ba ta da lafiya kana da lafiya ita ma lafiyarta kamar ta zawo kamar ta tumbudi sai ta yi shirya za ta je biki kawai ka fantsama mata zawo ko tumbudi kuma haka za ta hakura ta wanke ka duk wani dauri ne da kai amma yau a ce mahaifiyarka ta ce wani kai kaza kuma kai ko kuma ta ce kai kai ma ka san Allah bai barka ba shi yasa Allah ce uwanka ka gode musu ni ma ka gode musu saboda suna da ni'ima da baiwa da falala akan ka kuma goma ta arziki a rayuwa kuma duk abin da suka ma ba za ka iya saka musu ba wani mutumin Yaman a lokacin Umar ma'ana lokacin sabon manzo Allah bayan shude manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar yana Makka wani mutum da kasar Yamanwa Yaman wannan tun daga Yaman ya dauko mahaifin shi a gadan baya tun daga Yaman a kafa sai da yazo har Makka ya goye ta yazo har Makka da yazo Makka kuma yayin aikin haji da ita yayi sa'ayi Safa da Marwa kewayen dakin Allah duk abin da ake na aikin haji duka a bayan shi ya mata bayan ya ido wannan sai yazo samu Abdullahi dan Umar yace atarani jazaituha yace shin kana gare na saka ba mahaifiyata a garan bayana na dauko ta tun daga kasar Yaman nazo har garin Makka kadiba gaga kadiba distance ta zara take tsakanin Yemen zuwa Makka yau aka goyo ta kuma aka zo ya aikin haji da ita musami Abdullahi dan Umar yace min yace wallahi walau bi zafaratin yace kaga ni shi eh da tayi lokacin da tazo haihuwarka baka biya ta ba wannan abin duk da kai shi ga nake kamar yake ya dauko mahaifiyar shi tun daga kasar Yemen ya zo har Makka da ita kuma ya aikin haji da ita ga nake kawai kamar ya biya ta ka san ai ba karamin aiki bane ba ko ka dauko mahaifiyarka tun daga Yemen ka zo har Makka to kadarta a kaddara a ce a lokacin a ce abin hawa mutun zai ta yi wata guda daya to wanda yake a kawawa ya zai yi tayya za a ringa yana ana yada zango ana hutawa kuma aka zo aiki haikin haji da ita yace kana ganin na saka mata Abdullahi dan Umar yace wallahi ka san daidai da nishi din da tazo za ta haye ka yace baka biya ta ba haka su uyaye ba saka musu mazala ce in mutum ma zai saka ma iyayen shi sai ka tar da mahaifinka ko mahaifiyarka a matsayin bawa ko baiwa ka hudda kudi ka siye su kuma ka yantar da su to anan ne zaka iya saka ma iyayenka amma ba wannan ba babu yadda zaka iya saka ma iyayenka to kaga Allah subhanahu wataala ya ce mi a kyautata ma iyaye kaga kowa sai ya diba ga ya alaka shake da iyayensa kuma kaga iyayen nan kai yanzu kana da su ne ake cewa wai ka bi su ka kyautata musu ka kyautata magana tsakaninka da kai da su kai abin da suke so ka bar abin da ba sa so akwai wanda ba su da iyaye wani bai da uwa bai da uba wani yana da uba bai da uwa wani yana da uwa bai da uba to kai ma baka sanin gidi ne babba a rayuwarka idan baka da iyaye sai lokacin da ka rasa su kai kaga yanzu ba ana cewa ka bi uwayenka ba kana bijira kana kangarewa to sai yadda ka rasa su daga san ka rasa manyan masoya a duniya to daga ya kamata mu zamanto masu kyautata mu iyayenmu kan mu ringa zamantowa masu bijire mu iyayenmu abinda iyayenmu suke so mimi abinda ba su so mu nisance shi mu zamanto muna faranta musu a rayuwa duk abinda muke muna faranta amma ba masu bukanta musu ba duk abinda zaka iyayenka ba su so suna batare yanzu kaga wasu uwaye suna son iyayensu su je lakwal su je makaranta amma ba su yi su zamanto nagartattu su zamanto mutanen kirki kaka zamanto mai shaye-shaye ko mai sata ko wani abu wani uwaye nashi za su kai shi lakwal su biya mai kudin lakwal din ya ki a kai shi makarantar ya ki zuwa a kai shi wajen sana'a ya ki zuwa ka rasa to shi me yake so a rayuwa kawai kai burin ka kawai kullun ka sa su kuka ka sa su damuwa duk abin da suke so kuma kai wannan abin da suke mawa kai ne suke gina ba su bane ba yanzu kaga wani hatta lakwal din nan waga nake kamar uwayen shi nake ma kanka kake ma duk abin da kai kanka kake ma ba uwayenka ba kake ma ba ta yi lakwal din ma in kai lokacin da zaka ci moriyar lakwal da uwayenka ba sanin nawa yanzu sun zama wani abu a rayuwa amma uwayensu da suka sha wahala da daukan dawainin su a biya maka lakwal kudin recreation a siya maka kayan lakwal a biya ma abu ne a daukan ma mushi a gida yana koya ma abubuwa da yawa kai yanzu dan Allah tun daga premier wani ake dawainiya da shi ka kare premier shekara 6 ka zo college shekara 4 ka je lycée shekara 3 wani har university kudin recreation ana ba shi kabiwa shekarun da kai duk iyaka suna ma wannan abu amma kuma duk duniya su ne kafa renawa su ne za su ma magana na rantse muku da Allah wani abokin shi in yayi magana yana iya sarara mai amma banda uwayen shi kuma zaka wani da yake mutunta abokin shi bai mutunta uwayen shi wata yadda take mutunta kawarta ba ta mutunta uwayenta to me suka miki a rayuwa da haka kun ji manzo Allah ce duk wanda yake bijire mu iyayensa to idan yayi aiki ko na nafila ko na farilla Allah bai amsa masa da haka kowa yayi kokari ya ga ya kyautata alaka tsakanin shi da iyayen shi tun kafin shiga watan Ramadan saboda in ka sake ka shiga watan Ramadan babu kyakkyawan mu'amala tsakaninka da iyayenka to duk abinda zaka yi na sallah da azumi da komi ne ne Allah bai amsa saboda manzo Allah ce Allah bai amsa aikin nafila ko na farilla ga wanda yake bi saba ma iyayensa to mutane guda uku da manzo Allah ya ambata mun ji na farko aqun mai bijire ma iyayensa na biyu mannanun mai godi mutun ne zaka mashi alheri ko kyauta ko mai ka zo ka ringa masa godi shi yasa a wani hadisi manzo Allah ya ce la yadkhulul jannata mannanun duk wanda yake godi kamar mutum wani alheri ko insani ko kyautatawa kuma kaza kana mai gode ce ai wani da kuke ganin kaza ni na masa kaza ni na masa ka zo cikin bainar mutane kana masa gode ka ringa nuna ai shi kai ka masa wannan abu to wannan shi ma Allah bai amsa aikin sa duk wanda ya zaman to halayyarsa da dabi'unsa gode ne in kama mutum insani ko alheri kana goranta mai manzala ce Allah bai amsa aikin ka na farilla da na bala na uku manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mukazzibun bil qadari da wanda yake ƙaryata kaddara ana wanda bai yarda da kaddara a rayuwarsa ba bai yarda ba in abu ya same shi aka Allah ya kaddara zai ringa zargin mutane yanzu akwai mutane yanzu wani ko ciwon kai yake kaga yana zargin an yako ba san mu bane aka mai ba shi kan shi bane aka yi ba kai yanzu ko Allah ba zai jarabe ka ba Allah ya alƙawari rantsuwaiwa Allah ce ya jarabce mu hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun kawai dan kai imani Allah ki jarabaka Allah ce ya jarabu wanda suka gabace mu ma kuma sai Allah ya jarabce mu Allah ce wala nabluwannakum Allah ya dai rantsuwa ce wallahi na jarabce ku bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashir sabil ma'ana duk abin da ya same ka a rayuwa shi yasa ayyana daga cikin arkanul iman rukunin imani guda shida wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharri kai imani da kaddara da san duk abin da ya same ka na alkhairi ko na sharri na farin ciki ko na bakin ciki na samu ko na rashi daga Allah ne Allah ce ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha duk abin da ya same ku a rayuwa na musiba na wata jarrabawa dama Allah ya rubuta tun kafin ya halicci samai da kasai a cikin lawul mahfuz wannan abin da ya same ka tun kafin a heka tun kafin Allah ya halicci samai da kasai ya rubuta duk abin da zai faru a duniya haka duk abin da ya same ka na kaddara mara dadi ka faula ma Allah amma kaga je kana zargin mutane wane ne wance ne dama wane na ga yana harare na ga yana mun irin kalle kallo wane ne kawai kaga kenan ka kare ta kaddara ka zaman tu duk abin da ya same ka ni indilla daga Allah ne kenan ka tuba zuwa ga Allah ka kyautata alaka ka zuwa ga Allah ta yi ma wannan abin da ya same ka laifukan ka ne Allah ya jarumce ka Allah ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wata musiba kanka ta same ka ta yi daga laifukan ka ne a Allah ya jarumce ka da wannan abu daga kenan mai ƙarya ta kaddara in abu ya same shi ba ya dada cewa wannan abu daga Allah ne zai ringa jifa mutane da tsora mutane to shi ma ne ya shiga ciki sune mutane guda uku kuma za Allah ya ce in suka yi aiki ko na nafila ko na farilla Allah bai amsa to mu mahalli shari anan shine mai bijire mai iyayensa wannan hadisi yana cikin sahihul jami' hadisi mai lamba 365 daga kenan kowa ya zamanto abu na uku kafin shiga ta ramadan ka kyauta da alaka ka tsakaninka da iyayenka abu na hudu shine faddu shahana'i bainana wa baina ikhwanina murwari gaba tsakaninmu da yan uwanmu kai ka kuskura ka shiga watan ramadan kana gaba baka magana da dan uwanka musulmi to kuma kari akai ma bayan ma wani zaka ga dan uwan shi ne musulmi kuma dan uwan shi ne na jini alaka biyu ga wantaka ta addinin musulunci da Allah ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne kuma zaka ga akwai alaka jini ta hada su kaga kenan kai wani haki biyu gare shi akan ga yan wantaka ta addinin musulunci kuma ga yan wantaka ta addini to wani zaka ga dan uwan shi a addinin musulunci Allah sa daya annabin sa daya litafin sa daya kibla sa daya amma bai mai magana wani kuma kari ma zaka ga dan uwan shi ne na jini tayi wani kuzen din shi ne kai wani ma ba kuzen bane firar din shi ne ma wani ko kani baya magana da shi to kai ga kuskure kana gaba da wani wata ramadan ya shiga me illa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wadi a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi kala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa tuqradul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa sunaini ana bijirar da ayyukan bayi a kowace rana alhamis da rana litinin bayaghfiru Allahu azza wa jalla fi zalika alyawmi likulli mri'in la yushriku billahi shay'a mana a duk ranar litinin da ranar alhamis ana bijirar da ayyukan wajen Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan ranar ta litinin da alhamis sai Allah ya gafara ga dukkan mutumin da la yushriku billahi shay'a baya shirka ga Allah mana bai hada butar Allah da wani bai daukan haƙin Allah ya ba ma wani illa imra'an kanat bainahu wa bain akhi shahna sai dai ne manzo Allah ya istisna'i togace exception ya aka togace bayan wanda bai shirka kuma wanda ya kasance tsakanin shi da dan uwansa akwai gaba fa yuqalu za a ce anziru hazaini hatta yastaliha anziru hazaini hatta yastaliha manzo Allah ya ce Allah subhanahu wataala zai ce wa innan wanda ba suke gaba da juna ba sa magana da juna su a jinkirta ba amsa aikin su har sai sun yi sulhu tsakanin su sai sun sasanta tsakanin su mana duk ranar litinin da alhamis Allah yana yin gafara ga bayinsa mumunai musulmai amma banda ko kuma Allah yana gafara ga dukkan mutane banda mutum biyu mushriki wanda yake hada bautar Allah da wani shi yahuda sai kuma wanda tsakanin shi da dan uwansa ko a musulunci ko dan uwanka na jini kana gaba baka masa magana to Allah zai ce wa'annan su ba za a amshi aikin su ba tunda an bujirar da aikin ne Allah zai ce ka amshi aikin su sai sun yi mi sai sun yi sulhu a tsakanin su da haka kenan kaga to ne yake gaba da dan uwansa shi aikin shi yana nan an dakatar da shi ba amsa har sai ya yi sulhu in kai aikin alheri Allah bai amsa kuma ko neman gafarar Allah kai Allah bai gafarta ma har sai ka sulhu dan uwanka da kake yin mi kake gaba da shi wannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2566 kuma shi gaba da rashin yi ma dan uwanka magana sababun min asbabi dukhulin nari sababi ne yana sababawa mutum shiga wuta hadisi ya tabbata daga abi huraira shine abdurrahman bin sakhar ad-dausi kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da munci Allah ya tabbata gare shi yake cewa la yahillu li muslimin baya halitta ga muslimi an yahjura akahu fawqa salasin ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku ya zabanto yayi kwana uku bai ma dan uwansa magana to bai halatta ka kaurace ma dan uwanka sama da kwana uku to nan mazalatin da yace sama da kwana uku malamai suka ce kenan ya halatta kana ya kaurace mai yini guda kwana biyu kwana uku amma kai wuce uku mana ko da ma baka mai magana ba to kai ya wuce kwana uku tunda ainihin mazalatin ce bai halatta musulmi ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku yace faman hajara fawqa salasin yace duk wanda ya kaurace ma dan uwansa sama da kwana uku famata kuma ya mutu a wannan yanayin na rashin yi masa magana da khalan nara manzo Allah ce ya shiga wuta mana dan annuna tabbas aka ce da khala har ya shiga aka kafi ilmadi aka ce da khalan nara mana tabbas zai shiga wuta wannan hadisi yana cikin sunan abi daud hadisi mai lamba 4916 katmin nafsan says imam albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' hadisi mai lamba 7659 setmin sisan sankantane yanwa zala ce duk wanda yake gaba da dan uwansa inda ya tauce kwana uku to idan ya mutu a wannan yanayi mutu zai shiga to yanzu ka ji ka tambaya akwai wanda ba shi ba wai kwana uku ba ne ya shekara uku yana gaba da dan uwansa bai mai magana mana inda ya gaba ta tauce kwana uku daga kwana hudu abin da ya sama to manzo Allah ce in ka mutu a wannan yanayi mutu zaka shiga to kaga wannan manzo Allah ya ambaci mi kwana uku to za ku ji akwai kuma wani hadisin da manzo Allah ya nuna idan ka kaurace mushi shekara guda daya shi kuma manzo Allah ya nuna kamar ka zubda jininsa ne ma'ana kamar ka kashe shi ne hadisin ya zo daga sahabi Anas dan Malik afwan daga sahabi Abi Khirashi As-Sulami yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu shi wannan sahabi yake ce yaji manzo Allah ya kulu yana cewa man hajara akahu duk wanda ya kaurace wa dan uwansa sanatan tsawon shekara guda fa huwa kasafki dami kamar wanda ya zubda jininsa ne ma'ana kamar wanda ya kashe shi ma'ana za a baka zanubin kamar ka zubda jininsa ne ka kashe shi riwa ga danwa duk wanda ya kaurace ma danwan shi shekara guda baya mishi magana manzo Allah ce kamar ka zubda jinin shi ne ma'ana kamar ka kashe shi Allah zai baka zanubin kamar ka kashe shi ne wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 4915 kuma hadisi na cikin Riyadu Sali ne ya kawo shi shima Imam Albani ya inganta shi a cikin Silsilatul Ahadisi Sahiha hadisi mai lamba 925 to kaga manzo Allah ce idan ka kaurace ma dan uwanka sama da shekara ɗaya baka mishi magana to wannan kamar ka zubda jinin shi ne a wani waje ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Abi Ayyub al-Ansari ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi an yahjura akahu fawqa salasi layali ya kaurace ma dan uwan shi sama da kwana uku yace yal taqiyani za su hadu za su yi rankwantar a wani waje fa yuridu hadha idan suka hadu wannan shi ya kawar da kai wa yuridu hadha shi ma ne kawar da kai mana za su zo su hadu a wajen wani biki ne wajen wani taro ne ko wani abu da zai hada su ko kuma su yi kitabi su ma'ana a hanya a hadu kowa ya juya kai kawai shi wani kalli gabas wani kalli yamma wani kalli kudu wani kalli arewa mazala ce za su hadu kowa ya juya kai amma mai mazala ce wa khairuhum alladhi yabda'u bi salam amma mafi alkhairi a cikin su biyu wanda ya ma dan uwansa sallama to shi yasa malumai suka ce to kaji ai abun yana da hatsari an ce idan kana gaba da dan uwanka aikin ka ma Allah bai amsa kuma idan ta wuce kwana uku in ka mutu a wannan yanayi mazala ce wuta zaka shiga to yanzu ya zaka yi shine abin da zaka yi kai daga bangaren ka sai ka nemi kuisulu kaje ka same shi kace bawa kace wani wannan rayuwar ta duniya bata da tabbas, mu duka mu kowa ta yi zai, kuma abin da ya hada mu yafi abin da ya raba mu. Naga ayi fujuna Allah ma muna masa laifi, nemi yafi shi yafi mana, dan haka kenan amince abin da ya fara ayi fujuna ya huce shi kenan. In ka nemi yin sulhu shi ya kiya, to kai ka kubuta wajen Allah. Shi yasa manzo Allah ya ce khairu man ladhi yabda'u bisalam, kenan kuka hadu da shi mafi karanci ko kami sallama assalamu alaikum. In ya amsa kanshi, in bai amsa ba kai dai a wajen Allah ba a rubuta ga cikin masu gaba ba, ta yadda an daukaka aikin ka a ranar litinin ko alhamis Allah zai ce a jinkirta, a shi yanzu da yake ma gaba shine zai a jinkirta. Kuma ba a rubuta ka cikin wa'inda in ka wuce kwana uku manzo Allah ce in ka mutu zaka shiga wuta, kai ka kubuta. Dan haka kenan kowanne a cikin mu in ya san akwai wanda bai magana da shi, abokin ka ne, makocin ka ne, dan uwan ka ne, kaje ka nemi gafara shi saboda ka ji hatsarin da yake tattare da kai. Manzo Allah ce duk wanda yake gabar da dan uwansa ba amsa aikin sa, ana dakatarwa ne, a ce har sai kun yi sulhu. Kenan yanzu kai ka nemi ku yi sulhu, in ya kiya kai a wajen Allah ka kubuta. Kenan in ka gamu da shi ko a wajen taro ne ko a wani jama, in ka zo assalamu alaikum, in bi kai ka ba mutane hannu ka ba shi hannu, in ya kiya shikenan to assalamu alaikum, in ka mi sallama shikenan. In ya amsa ruwan shi, in bi amsa ba to kai dai ka kubuta wajen Allah, ba gaba kake masa ba. Daga kenan mu zamantu mun yi sulhu a tsakaninmu da 'yan uwanmu. Kuma 'yan uwa mu sani, duk wanda zaka ga yana ma gaba Allah subhanahu wataala ya umarce mu mu zamantu masu afuwa tsakaninmu. Allah subhanahu wataala yake cewa khuzil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid anil jahili, a cikin suratul araf aya ta 199. Allah ya ce ma manzo Allah ka riki afwa, ka zamanto mai afwa, wa amuru bil urfi kuma kai umarni da kyakkyawan abu, wa a'rid anil jahilin kuma ka kawar da kai daga jahilai, ma'ana idan wani ya ma wauta Allah ya ce ka kawar da kai kar ka biya shi. Lokacin da wannan aya ta sauka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye jibrilu, ka ce min khuzil afwa wa amuru bil urfi wa a'rid anil jahilin, ma hadha ya jibrilu, me ake ni da wannan aya? Jibril ya ce inna allaha amaraka an ta'fuwa amman zalamaka, nan da Allah ya ce ka riki afwa, ma'ana Allah yana umar da ka ne kai afwa akan wanda ya zalunce ka. Mutum ne ya shiga hakkin ka, to Allah ka mai afwa. Wa tu'ti man haramaka, man haramaka kuma ka ba ma wanda ya hana maka abin shi, ya hana ma to kai ma kaga cibin na baka, ka ba ma wanda ya hana ka. Wa tasila man qata'aka, wanda yake ma zumunta, dan uwanka ne baya sada zumunta, to kai kuma ka sada mai da zumunta, kaga ce a ni ma baya ziyarta ta, me yasa zan ziyarta shi? A manzo Allah ce kai ka sada mai, to wannan shine khuzil afwa. Kenan kaga ce mutun duk abin da ya ma kai ma za ka rama, a ka ringa yin afwa. Kuma a wani waje Allah subhanahu wataala yake ce ma manzo Allah fasfahi safahal jamil, ka zamanto mai afwa, afwa kyakkyawa. Kenan mutun ya zamanto yayin afwa, afwa mai afwa kyakkyawa shine zamanto ba za ka munana ba yayin da aka munana ma, kai za ka maida da kyakkyawa yayin da aka munana ma. Wannan ayata cikin suratul hijr aya ta 85. Haka a wani waje Allah yake cewa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah ya ce wal ya'fu, ku zamanto masu yin afwa, wal yasfahu, ku zamanto masu kawar da kai, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba ku so Allah ya gafarta muku? Wallahu ghafurur rahim, kuma Allah ya kasance mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai. Wannan ayata cikin suratul nur aya ta 22. Asalin ayan nan ta sauka ne akan Abubakar. Abubakar Allah kara masa yarda, akwai wani dan innansa, mana dan kanwa mahaifiyarsa, ana ce masa Mistahu bin Uthatha, talaka ne. Abubakar ya kasance yana taimaka masa, yana agaza masa saboda dan uwansa ne shi wancan talaka ne. Lokacin da aka je fidiya Abubakar, ita ce Aisha matan manzo Allah cewa ta yi zina, to shi wannan Mista yana daga cikin wanda suka ringa gwanzama abin, suna yada shi a gari, ana Aisha matan manzo Allah ta yi zina, to shi kuma Abubakar ya abin ya mai ciwo, ya ga wannan dan uwan shi ne, har da shi za a ringa zuwa ana yada jita jita yi shi ta yi zina. Ya je rantsuwa da Allah, ce daga yau banna ƙara taimaka maka, taimako da gudunmawa da nake baka a rayuwa na janye banna ƙara maka. Abubakar ya rantsuwa, shine Allah subhanahu wataala ya sako wannan aya, ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati, kada ma'abuta wadata, ma'abuta falala da arziki daga cikin ku su yi rantsuwa. An yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, su yanke su ce ba za su ƙara kyautata ma 'yan uwansu na kusa ko talakawa ko wanda suka hijira saboda Allah ba. Sai Allah ya ce me za a yi? Wal ya'fu, ku yi afwa, wal yasfahu, abinda suka muku Allah ya ce ku kawar da kai. Sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ku saurara, shin ku ba ku so Allah ya gafarta muku? Yadda suka saba muku ko kuma suka shiga haƙƙinku, kuma ai kuna shiga haƙin Allah, Allah zai hana ku yin abu kuma ku yi. Shin kuma ba ku so Allah gafarta muku, kaji abin da Allah ya ce, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. To kaga anan shi zai a ce ma mai gaba, wani zaka ga ɗan abin da ya hada kare shi bai taka kara ba lantana kariya ba, amma zaka ga ya ƙima magana. To kai ma bawan Allah ka diba, kai ma kana saba ma Allah, kai ma so kake Allah ya mu'amalance ka irin yadda ka mu'amalance dan uwanka. Ya tuba ya ce ya gane kuskuren shi ne, ayafu juna a hasa, ka ce Allah furkai da shi har abada. To kai ma kana saba ma Allah, kai ma so kake in ka ce Allah gafarta mu, ya ce ni ma ba zan gafarta ma ba, tunda ni ma bawa na ne muka gafarta mushi akan abin da ya ma kace baka gafarta mai, to ni ma laifin da kan banna gafarta ma. Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ku ba ku so Allah gafarta muku, wallahu ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai. Lokacin da Allah ya saukar da wannan ayat, ko sami Abubakar ya ce fa qala Abubakar bala ya rabbi, ce wallahi ubangiji muna so ka gafarta mana. Yace bala ya rabbi, yace wallahi ya ubangiji muna so, yace inni uhibbu an taghfira li, yace wallahi ina so ka gafarta mun. Sai Abubakar ya koma kyautata amma da yake mishi lilimka. Kun ga ɗan wake ne mu zamantu, idan muna so Allah ya gafarta mana, to mu ma mu zamantu da abin da ya shiga tsakaninmu da 'yan uwanmu, muna yafe musu, domin mu ma Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Abu na ƙarshe daga cikin abin da za mu tarbi wannan wata na Ramadan shi ne mu sa hukunce-hukuncen wannan wata kafin ya kama, saboda ana so bawa kafin ka bauta ma Allah subhanahu wataala ka san hukunce-hukuncen wannan bauta. Shi yasa hatta mai ahlari yake cewa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fi, baya halitta ga bawa mukallaf, ma'ana baligi mai hankali, namiji ko mace, bauta ma Allah hatta ya alama hukuman laifi, har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan bauta. To nan kafin wata Ramadan ya shiga, ka san me hukuncin Ramadan, menene sharuɗin azumin wata Ramadan, menene zai inganta azuminka, menene aka haramta kai a lokacin da kake cikin azumi, wasu abubuwa ne ake so mai azumi ya shagalta da yinsu a cikin wata Ramadan, menene yake karya azumi, yake bata azumi, ka san su, dan kar ka je a ranar farko azuminka ka karya azuminka baka sani ba, saboda me baka san ba abubuwan da suke karya azumi. Kenan wannan dole ne akan kowane musulmi duk abin da ya shafi hukunce-hukunce na Ramadan, kama da wajibobi, kama da abubuwan da suke bata azumi, kama da abin da zai gyara azuminka, to ana so bawa ya san wannan hukunce-hukunce domin ka bauta ma Allah a bisa ilimi, saboda Allah ne umarni ce fa'alam annahu la ilaha illallah, kai sani ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah, ma'ana kafin ka bauta ma Allah ka san hukuncin wannan bautar kafin ka bauta ma Allah. Kuma manzo Allah ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, neman ilimi farilla ne akan dukkan wani musulmi, namiji ko mace, ma'ana duk ibada za ka yi ka sani. To ya za ka san wannan ta hanyoyi kamar haka. Yanzu dai kun ga akwai malamai sun yi darussa da yawa, ko internet ka shiga bayani akan hukunce-hukuncen Ramadan, akwai su, akwai littattafai, akwai audio, kenan ka samu irin darussa da aka yi akan wata Ramadan da hukunce-hukuncensa, ko a littafi ne, ko a audio ne, ko a video, in ka shiga internet akwai, ka ɗauko hukunce-hukuncen Ramadan ka ringa bibiya, domin me? Domin ka shiga wata Ramadan kana aikata abubuwan da ba su dace ba. Don haka kenan wannan shine abin da za mu fuskanci wata Ramadan a takaice akan shi. Don haka insha Allah tunda yau mun yi bayani akan yadda za mu fuskanci wata Ramadan, gobe shi ma tsakanin magariba da isha insha Allah za mu zo mu ci gaba akan bayani akan falalar wata Ramadan da kuma yadda ya kamata mu mori lokutan mu a cikin wata Ramadan. Fadailu shahr Ramadan wa kaifa nagtanimu awqatana fi shahr Ramadan, saboda mutane da yawa wasu nan sun shiga cikin damuwa da zilli da furgici da tsoro. Yanzu wani nan yana lissafi ana cewa 18 sai damuwa ke, saboda mi shi babban tashin hankalin shi Ramadan yazo babu ci babu sha. To amma matsala baka san ba irin falala da ganima da irin garabasa da Allah ya tanada a cikin wata. Da haka gobe muka zuwa mu irin falaloli da abubuwa na darajoji da Allah ya tanada a wata, wanda shi ne ya sa magabata kamar da muka yi bayani dazu kafin Ramadan da wata 6 suke roƙon Allah ya kai su, saboda su sun san abin da Allah ya tanada a cikin wata. Tun kafin watan da wata 6 suke cewa Allah ma balliga na Ramadan, Allah ya kai su wata Ramadan tun kafin isowar wata Ramadan din da wata 6. Dan haka akwai ganimomi da falololi da Allah ya tanada. To wani jahilcin rashin sanin irin wannan darajojin da zaka gina shiga damuwa, amma wallahi da ka san su, wani magabaci yake cewa wallahi da kun yi burin cewa ina ma a ce dukkan shekara ma watan Ramadan ne, domin ka dace da wannan falala da darajar da Allah ya tanada kadai a watan Ramadan. In ba a cikin watan Ramadan ba a samu wannan garaba so shi. Da haka kenan insha Allah gobe muka zo mu yi bayani akan wannan. Fata abin da muka faɗa ne daidai. Allah ya sa mu tare yalla da ciki kuskure da tantaban harshe kuma Allah ya fi mana muna roƙo Allah kai mu ta Ramadan tare da lafiya da imani Allah ya kaddara mana cikin bayin da za su azumci wannan wata ya datar da mu da dukkan alkhairan da suke ciki ya sa mu cikin bayin da yake musu yantarwa da gafara da rahama da jin kai a cikin watan Allah subhanahu wataala kuma ya hore mana abinda za mu gudanar da ibada a ciki da abinda za mu taimaka ma al'umma a cikin sa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.